Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da warhaka. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana a yau Litini 27 ga watan Afrilun shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Yusuf da muhimman kanan labarai.
A yau Litinin wasu jihohin Amurka sun shirya daukar matakan tsage dokar takeita zirga-zirga. Su kuwa kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa. Ita kuwa New Zealand da sauran wasu kasashen duniya sun shirya kawo karshen dokar zama a gida.
Kanan labaran duniyar kenan. Bayan an saurari labaran duniyar kuma, za ku ji rahoto kan gudunmawar da kamfanin Lafarge bai wa hukumomi a jihar Gombe game da yaki da annobar COVID-19. Sannan za ku ji cewa a karin farko a Taraba an gano mutane 6 dauke da coronavirus. Kamar kullun a rana irin ta yau Litini, za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Albarkacin wannan wata mai tarin albarka kuma, za mu kawo muku falalar azumin watan Ramadan, amma fa sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin wasu karin jihohin Amurka sun shirya daukar matakan tsage dokar takeita zirga-zirga da aka saka don dakile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka kara bayyana wasu alamu na yaduwar cutar. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce jin sanyi da makarkata, ciwon gabobi har ma da ciwon kai, kaikayin makoshi, gushewar jin kanshi da wari ko dandano duk suna iya zama daga cikin alamun cutar ta coronavirus. A baya dai hukumar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta ce alamun cutar su ne zazzabi, karancin numfashi da tari a matsayin alamu na annobar ta COVID-19. Shugabannin jihohin Colorado, Mississippi, Montana da Tennessee sun ba da damar 'yan kasuwa su fara gudanar da harkokinsu a yau Litinin. Sun bi sahun jihohin Georgia, Oklahoma, Alaska da South Carolina a yunkurin ganin mutane sun koma bakin aiki da baiwa jama'a damar komawa rayuwarsu da suka saba bayan wannan ibtila'in. Kwararru a fannin kiwon lafiya dai na kara jan hankali akan gaggauta komawa bakin aiki. Su kuwa gwamnoni na cewa an dauki matakan da suka kamata don kare jama'a. Waɗanda suka kamu da cutar sun kai mutum 980 a kasar da suka hada da mutum 55 da suka riga mu gidan gaskiya. Jihar New York ita ce cutar ta fi kamari a Amurka da kashi kusan 30 cikin 100 na baki ɗaya waɗanda suka kamu a kasar. Gwamnan jihar Andrew Cuomo jiya Lahadi ya ce idan dokar takeita zirga-zirgar jihar ta kai ƙarshe a ranar 15 ga watan Mayu, za a so mabuɗe ayyuka da masana'antu a yankunan da lamarin bai yi kamari sosai ba. Bayan nazarin al'amuran na sati biyu kuma za a sassauta dokar a sauran sassan jihar. A yau Litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara darawa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya dauka na farfado da tattalin arziki bayan barna da annobar coronavirus ta yi. Hannayen jarin kamfanin Japan Nikkei sun kai maki 521 daidai da kashi 2.7 cikin 100 bayan da babban bankin Japan ya sanar da sayan hannayen jarin gwamnati da basussukan kamfanoni na biliyoyin daloli. Haka ma hannayen jarin Hong Kong, Sydney, Shanghai da Seoul sun samu riba mai yawa a yammacin kasuwar. A kasuwar mai kuwa hannayen jarin kamfanin West Texas Intermediate an saida shi akan $14.60 akan kowace gangar danyen mai, tare da samun faduwa ta kusan kashi 14 cikin 100. A inda shi kuwa nau'in danyen man Brent a kasuwar kasa da kasa aka siyar da shi akan $20.31 akan kowace gangan danyen mai, shi kuwa ya fadi da kashi 5.2 cikin 100. Kasuwar mai ta shiga cikin mawuyacin yanayi tun zaburowar annobar COVID-19, inda gwamnatoci suka kafa dokokin takeita zirga-zirga wanda hakan ya samar da raguwar bukatar shi a yayin da ake ci gaba da hakoshi. Ita kuwa kasar New Zealand ta shiga cikin sabon babi na ficewa daga dokokin takeita zirga-zirga don dakile yaduwar annobar coronavirus. inda makarantu da ƴan kasuwa suka koma bakin aiki. Gwamnatin ta sanar da ƙarin wasu mutum biyar kacal da suka kamu da cutar. Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce hukumomi za su ci gaba da fatattakar duk sabuwar cutar da ta bullo. New Zealand na da mutum 1,100 da suka kamu da cutar, kana mutum 19 suka mutu. Ardern ta kara da cewar ba wata al'umma da annobar ta yadu da ba a gano ta ba, don haka mun yi nasara a wannan yakin. Sassauta dokar za ta baiwa kusan mutum 400 damar komawa bakin aiki. A cikin nata yunkurin kuwa na sassauta takunkumin, kasar Australia ta yi amfani da wata manhajar wayar salula don taimakawa gwamnatocin jihohi da jami'an kiwon lafiya, sanin duk inda waɗanda aka gwada su suna ɗauke da cutar suka yi wata mu'amala da wasu mutane. Tsarin yana taimakawa mahukunta sanin wake da buƙatar killace kansa, kana da sanin waɗanda ke da buƙatar gwaji don tabbatar da ba su yaɗa ta cikin jama'a ba. Ministan Lafiyan Australia Greg Hunt a yau Litinin ya ce kimanin 'yan ƙasar miliyan 2 ne suka saukar da wannan mahajar a wayoyinsu. Sauran ƙasashen duniya da annobar ta yi kamari a jiya Lahadi sun shaida raguwar ta matuƙa a wajen mace-mace, inda Italiya, Spain da Birtaniya suka tabbatar da raguwar mace-mace mafi karanci a cikin wata ɗaya.
Kashin farko na labaran duniyar kenan aka saurara. Yusuf zai karanto kashi na biyu na labaran bayan mun duba rahotonmu na farko. Kamfanin sarrafa siminti da ke Ashaka na Lafar ya ba da gudunmawar ɗakunan killace masu cutar COVID-19 a sa'ilin da cutar take daɗa yaɗuwa a jihar. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
A tattaunawa da shi tare da taho kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe Ahmed Gana ya ce a lokacin da muke tattaunawar akwai masu ɗauke da cutar coronavirus guda 35 a jihar.
Shi ne muka samu wannan 35 ɗin. Wallahi da lai ba wai gida ne suke zaune ba, kuma san wayanda suke aka ci wanda suka zagaya suka bi ta lungu ba, to mun tattare hanya sai su hau a caba a yi haya a shiga gona kai a bi kauyuka a dawo a cikin hanya. Wayanda muka ake kamawa a hanyar nan a motoci su ne yanzu muka ce da 30, ba wai mazaunan gari ba ne, ba mu ba mazaunan gari ko da a cikin su duka kashi 90 kuma da kalo suke. To kaga kalo zaman da aka yi shi ba a gwaji a kanan nan ita ta gama a tsakanin mutane, yanzu ba za a yi ana ta cewa ana ta mutuwa ba ma san me ke kashe mutane ba. To ta riga ta zurfi.
Na ji kamfanin Ashaka sun ba ku wasu gudunmawa ne ko?
Eh lallai sun ba da asalin wasu ne ga dogon mutane. Za mu tuna alkawari.
Da ke kunshe cikin ɗakin killace masu cutar COVID-19 a hira da shi tawar taho.
Kwai shi na isolation center ba? Wani facility namu ne sai muka kumbacin ɗin shi isolation center ne gado 12. Kuma an yi equipping ɗin ta isolation center ɗin da kayayyakin asibiti haka. Misali su akwai su oxygen concentrator, akwai su stethoscope, akwai su thermometer haka. Kuma kowane gado haka dai an shirya shi, akwai independence, akwai kuma wannan screen ɗin da ake sa an raba mutane ɗin da haka inda wani ba zai ga wani ba. To sannan akwai ɗakin office ɗin likita da conveniences haka, akwai kuma office na nurses, misali akwai store inda za a iya ajiye kayayyaki haka ko magunguna da sauransu. Sannan kuma akwai conveniences na su patients inda sauran ma'aikata. Kuma ruwa da wuta 24 hours ne, alhamdulillah ga kuma fili nan na parking inda ko da an zo da motoci ne da za a iya shiga. Kun ba da hand sanitizers da hand washing buckets ɗin nan. To sannan akwai kuma ambulance wanda muka ba da ita ma.
Alhaji Ibrahim Aminu, manajan daraktan kamfanin yin siminti Ashaka Lafarge, ke bayanin irin gudunmawar da kamfani ya bayar domin yaki da cutar corona jihar Gombe. Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad, a zo ga Yusuf da ƙarshen labaran duniyar.
A yau Litinin rundunar sojojin ƙawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin da 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe ikon kudancin ƙasar ta Yemen, kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai har-hare. Yunkurin 'yan awaren dai ya ƙara dama lissafi akan yaƙi da aka daɗe ana yi da 'yan awaren, wanda rundunar haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasa da ƙasa suka amince da ita. Suke yi da 'yan tawayen Houthi waɗanda ke rike da madafan iko a mafi akasarin kudancin ƙasar. 'Yan awaren na Yemen sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar raba madafan iko a birnin Riyadh a watan Nuwamba da ya gabata, wanda hakan ya sassauta yakin, inda ya ruɓan yakin basasa a cikin wani yakin basasa ga kudancin ƙasar, inda suka karɓi ikon birnin Aden na biyu a ƙasar a watan Agusta. Biyo bayan wannan sanarwar mai ban mamaki na dokar ta ɓaci da rundunar haɗin gwiwa ta kudancin ƙasar ta bayar, muna ƙara jaddada buƙatar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a birnin Riyadh. Tawagar dakarun sojojin ta wallafa a shafin Twitter na kamfanin dillancin labarin Saudiya. Babbar kwamishinan kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatocin duniya da su mutunta haƙƙoƙin jama'a a daidai wannan lokaci na annobar COVID-19. Michelle Bachelet ta faɗa a wata sanarwa yau Litinin cewa bai kamata a take haƙƙoƙin bil'adama ba da sunan matakan kariya na gaggawa. Michelle ta ƙara da cewar duk matakan da za a ɗauka su zama na kariya, kada su wuce, kada kuma su yi ƙasa da hakan, kuma kada mahukunta su yi amfani da damar wajen musgunawa waɗanda ba ra'ayinsu ɗaya ba, ko daidaita yawan jama'a, ko kuma tsawaita wa'adinsu a kan mulki. Ofishin babbar kwamishinan ya fitar da wasu sababbin ƙa'idoji don matakan gaggawa, wanda a cewarta akwai rahotanni da ke nuna cewar wasu 'yan sanda da jami'an tsaro na amfani da ƙarfi, har ma da wasu makamai don tilastawa jama'a bin dokar taƙaita zirga-zirga.
Yusuf kenan ya karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai sauran rahotanninmu. Wata sanarwa da cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta fitar ya tabbatar da an samu mutum 6 na farko da ke da coronavirus a jihar Taraba, dukko da dokar hana zirga-zirga da aka sanya a jihar. Ga rahoton wakilin muryar Amurka a Adamawa, Ibrahim Abdulaziz.
Yanzu haka dai alƙaluman yaduwar kwayar cutar ta coronavirus na fakara yaduwa a wasu jihohin Najeriya, inda kawai yanzu wasu jihohin da da ba su samu bullar kwayar cutar ba yanzu sun samu nasu rabon, kamar jihar Kebbi da kuma jihar Taraba da ke da mutum 6 da suka kamu, kamar da alƙaluman hukumar NCDC ta bayyana. To wai koya al'umman jihar ne yake ji a yanzu? Ga ita bakin wasu a Jalin Gofa da jihar Taraban.
Farko sunana Ahmed Suleiman Waziri. Mu dai yanzu dai na farko dai bin da zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun waye gari muka tsara agace cuta ta bullo a jihar Taraba, mutane 6 aka same su da su, kuma wayannan aka ce zuwa ne suka yi daga Kano, amma hukumomin suka tare su aka ajiye su a inda ake killace mutane, aka zo aka musu thesis aka same su da shi. Amma muna fata hukuma za ta taimaka wa al'umman Taraba ta san yadda ya za yi da su, a killace su, a ba su magani har su ma su warke.
Sunana Sadiq. Gaskiya sai dai mu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ya daga mana hankali. Dalili irin wannan ciwo tun muna jinta a China ta tsallako ta shigo har Taraba, kuma gaskiya mutanen Taraba sun yi biyayya.
Wannan ƙarin alƙaluman na mako zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatocin jihohi suka kafa dokar hana shiga jihohinsu da kuma dokar zama a gida, batun da wasu make ganin akwai abin dubawa. Malam Abdullahi Tukur, wani mai fashin baki, ya ce muddin da gwamnatoci ba su taimaka wajen samar da cimaka ga jama'a ba, to da wuya irin waɗannan dokoki su yi tasiri a yanzu.
Ba yadda za a yi ka kulle mutum a gida sati guda ma balle sati biyu babu abincin da zai ci. Sutina wani fa sai ya je ya samo abincin a ranar nan zai kawo iyalinsa su ci. Baya ga haka, ita wannan cuta ya kamata gwamnatocinmu su samo hanya yadda za a magance ta.
Kamar Abdullahi Tukur, shi ko Yakuba cewa ya bai kamata ma ake barar gwamnati komai ba.
Shi wannan fafata da ake da wannan cuta ba abinda za a barwa gwamnati ta kadai ba, sannan kuma uwa uba duk kaidojin da akace abi akace banda cinkoso to amma sai ga jama'a ba sa kiyayewa, shi yasa gwamnati take tilasta musu azanna gida din. Yanzu za ga an ce an keke na kai kudo mutum biyu sai ga sun buge suna dauka uku, masu motoci ma ce kudo mutum hudu kaga sun dauka fi da haka. Wannan abun ba gwamnati kadai bane, mu ma ya kamata mu shiga wannan fadan gadan-gadan.
Ko ma da menene yanzu ko jama'a sun duka faujin addu'in Allah kakashin wannan cuta ta COVID-19. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu lokaci yayi da Yusuf sai gabatar da shirin ilimi. Ai sauraro lafiya.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatan kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro, shirin namu na yau zai mai da hankali ne a wasu daga cikin albishir da injiniya Abdullahi Sule, gwamnan jihar Nasarawa ke dauke da su ga al'ummar jihar. To bar mu duba fannin tsaro, wanda kusan za a yi cewa jihar Nasarawa ita ma tana fama da matsala na tsaro. Wani irin yunkuri gwamnatin ku take yi don ganin cewar an samar da tsaro, an ainihin kaulin da kuka dauka na lokacin zabe an ba ma talakawa tsaro a harkokin su na yau da kullum da dukiyoyin su da kuma rayukan su?
To jihar Nasarawa ta samu yabo daga waje, daga ko ina ma in yazo maganar tsaro. Shi yasa shi ma yanzu tantan jiran na police lokacin da zai yi security summit din shi jihar Nasarawa ya kawo. Kuma gononin nan duka shida duk sun taso sun zo, anan muka yi abin baki daya. Kuma mun tsaya mu gononin mun hada kanmu akan wannan magana na tsaro, me da me da me muka ya kamata mu yi. Yanzu mun dauki shawaran community policing. Irin wannan community so da mu samu police a kowane irin community wanda gwamnati ita za ta dauki nauyin wannan ta kula da su. Akwai yan vigilante din mu kwanan nan muka rantsar da su saboda aikin da za su yi na tsaro. Muna kokari da duka sarakuna kodayaushe muna meeting akan irin wannan, duk lokacin da aka ga wani bako wanda ba a gane ba a san ko wane ne ba a kawo. Muna da commissioner of police da ya tashi yana aiki da shi da commander na civil defense wanda suke aiki ba dare ba rana akan irin kakkamo irin waɗannan miyagun mutane waɗanda suke wannan. Don haka yanzu idan ka duba a jihar Nasarawa, Allah ya taimake mu, irin damuwa da aka samu shekarun baya Allah ya taimake mu, yanzu ba irin waɗannan damuwa. Ba wai na ce maka ba a kidnapping, amma da wuya ka ji an yi wani kidnapping a jihar Nasarawa. An yi robbery kuma abu akan hanya, mun sa checkpoint. Ni dai rabuwa na da inji an tsaya a jihar Nasarawa an yi amin rubri, ina jin a shekarar nan da tunda muka shiga ban ji wannan labarin ba. To duk wayannan ayyukan da muke yi kenan mu tabbatar mun rage wannan damuwa na rashin tsaro na kasa.
To za ga cewar jihar Nasarawa tana da kusanci da birnin tarayya Abuja, kuma ga wannan annoba da ta bada duniya, wato ina magana coronavirus, akwai wani mataki da gwamnatin jiha take bi domin ganin cewar ta shawo kan wannan matsala koda Allah ya sa ta barke ta kawo jihar Nasarawa?
To Allah ya kiyaye ba za ta kawo jihar Nasarawa ba. Amma abinda muka yi shine mu dama ina da shi mataimakin gwamna likita ne. A lokacin da muka zauna mitin din mu kenan na farko, muka ce duk wayansu don muna da mutanen da suke zuwa daga wayannan kasashe da aka san sun yi irin wannan. To ma'aikatan mu wanda suke aiki tare da kamfanoni da kila manya-manyan su sun zo daga China ko Italy ko sauransu, muka ce ma'aikatan da sun ji labarin cewa manyan su sun yi tafiya zuwa wayannan kasashe sun dawo, to nan da nan su sanar da mu. Saboda waɗannan mutane a kira su a yi musu test tukuna. Mu tabbatar kuma waɗannan kwanaki 14 da ake sawa su zauna kafin su fita cikin jama'a, mu tabbatar an samu waɗannan kwanakin. Bayan haka mun tabbatar cewa mun samu isolation center yanzu ɗaya a nan lafiya, ɗaya a Kefi. Saboda in kin mun samu irin wannan damuwa, to nan da nan can za mu kai irin waɗannan mutane. Yanzu za mu fara campaign daga GB. Kamfen na mutane ne ya kamata su yi da sauran jama'a. In suka ga wani yana tari har su yi kusa da shi su tsaya nesa mutane za a dan babba da kyaututtuka irin na vitamin C wanda mutane za su ringa dauka duk wayannan abubuwa mun fara kenan dama a jiya din nan in Allah ya yarda kuma su ne za mu fara kamfana kai
to bari mu koma bangaren siyasa wanda za ga cewar ƴan kwanakin baya akwai rade-rade dake ta kaiwa da kawowa wanda jam'iyyar adawa ta PDP take cewa gwamnatin ku ta gaza gwamnatin ku ba ta iya yin komi dan haka ana ganin cewar ana neman canji wanda ma har rahotanni na nuna cewar jam'iyyar ku ta APC ta dauki azama cewar sai ta ga bayan jam'iyyar PDP a zabe mai zuwa wanda ma rahotanni na nuna cewar akwai wadansu ƴan takara da kuke so ku tsayar wane kokari kuke danganin cewar kun ainihin cika alƙawarin da aka yi muku a jam'iyyar ku ta APC a kasa baki daya
eh to a kasa baki daya idan ka duba shi shugaban mu Muhammadu Buhari ya zo ne akan abubuwa guda uku ya zo akan maganan tsaro na kasa ya zo akan yaki da cin hanci da rashawa ya zo akan yaya zai yi saboda ya gyara ita tattalin arziki na kasa kuma wannan abubuwar guda uku in ka duba saboda Allah duk yana yi amma in ka duba kaman irin maganan makarantu ne baka isa ka cika goma ba duk lokacin da kai sai wani ya ce maka a'a ai ka manta ba kai kaza ba ai ka manta su wanda kake cewa suke maganan a lokacin su ai lokacin su aka samu irin wannan damuwar fiye ma da inda ake da shi yanzu din haka in ba su iya gyarawa jiya ba dan me za su iya gyarawa yau saboda haka inda zaka duba harkan kenan amma sha'ani na siyasa ba maganan da ba zaka ji ba kowa zai iya fadan nashi kai dai zaka tsaya ne kai naka a jiha muna nan muna kokarin mu kamar inda na gaya maka kuma yau ina gaya maka a jihar Nasarawa yawancin MPDP su suke ta dukkan suna dawowa APC tun daga kan wayanda suka tsaya zabe har zuwa kan wayanda ba su tsaya zabe ba daga kan manya-manyan ƴan siyasa ba wayanda ba sa zuwa muna magana da su kuma yawanci suna dawowa cikin jam'iyyar mu don haka idan jam'iyyar mu ba ta cika alƙawari dan me suke dawowa cikin jam'iyyar mu
to akwai rahotanni da ke nuna cewar ku gwamnoni na jam'iyyar APC kun ce za ku yi kokari ku ga cewar a zabe da ke tahowa watan shekara ta 2023 za ku tsayar da wani daga cikin ku gwamnoni wanda rahotanni na nuna cewar ma ana tunanin kai ne za a tsayar a matsayin wanda zai dauki tikitin jam'iyya domin yayi takar gaban kasa menene gaskiyar wannan magana
ban taba yin wannan magana ba daga bakin ka nake ji yau tunda nake ban taba nuna wani ina da sha'awar shugaban kasa ba gwamnan ma gashi nan ina nan na buga na shigo kenan saboda haka wannan magana in dai wannan magani a bakin ka kaman inda na gaya maka a bakin ka na fara jin ma wannan magana ban taba ji
shi yana cewa abokananka gwamnoni suke wannan yunkuri dan ganin cewar san tura ka a gaba domin ka tsaya musu takara a shekara ta 2020 wannan magana ba daga bakin abokanan aikin ka ta fito ba kenan
a to ni ba gwamnan da ya taba fuskanta da ya gaya min wannan kuma ba wanda muka taba ma shawara da shi irin wannan
kuma a jami'iyance babu wani abu makamancin haka
to ni ban gane ba in akwai ma ni ban gane ba
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin bakon namu injiniya Abdullahi Sule gwamnan jihar Nasarawa da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta jagoranci shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia
ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi
to da fatan mun ilimantu a gaida Yusuf daga shirin ilimi kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
jama'a assalamu alaikum sakon mu na farko ya fito daga Husaini Abadan bam jihar Bauchi ya ce da fatan al'ummar musulmi za mu amfani da watan Ramadana wajen yin addu'ar Allah ya kawo mana karshen cutar coronavirus sakon na gaba ya fito ne daga Matthew Garba mina jihar Niger ya ce ina kira ga gwamnatin kasa ta Najeriya da su samar da cibiyoyin gwajin cutar coronavirus a sassa daban-daban da kuma samar da kayan kariya sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman taka lafiya suka ce ba shakka ranar yaki da zazzabin cizon sauro na bana ta kasance tamkar sawun giwa ne ya taka na rakumi kasancewar ranar ba ta yi wani tasiri ba saboda matsalar coronavirus da ta addabi duniya fatan Allah ya kawo mana saukin duk cututtukan da suka addabe mu sai sakon haɗin gwiwa daga Ibrahim Lara Gapta da Yahya Dannau Azare da Umar Babanyaya sabon gida suka ce salam biyoyi Hausa dan Allah ku ba mu dama mu kira ga al'ummar musulmin duniya baki daya ganin yadda aka fara azumin watan Ramadana da mu yawaita addu'a domin Allah ya kawo mana karshen cutar coronavirus faɗin duniya baki daya amin sai sakon mu na karshe ya fito ne daga Ali Madu Admo Baga garkuwar muryar Talaka reshen jihar Borno yace salam muryar Amurka na son kira ga NCDC wato cibiyar yaki da cututtuka ta Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah mu fa mu ce babu corona ba amma dai a nan jihar mu ta Borno abin ya zama samkar farashin kayan kasuwa a duk da mun san za ku sa kafar wando ɗaya da adalin gwamnatin mu matakar babu gaskiya al'amarin ku to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku a adireshin mu na hausa-service@boanews.com
yanzu kuma sai shirin falalar watan azumin Ramadan
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم رسولنا صالح محمد غومبي wannan shekara ta fi shekaru da yawa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin watan Ramadan su tsayi domin yi wa kasa din addu'a saboda haka malamai a tsananta fadakar da al'umma wajen komawa ga Allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin kasa da kwanciyar hankali sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda Allah ya madaukai sarki ya ba su arziki ko ƴan kasuwa ne musamman ko manoma wurin dai waɗanda su suke tallafe da arzikin ƙasa a hannunsu wanda ta hannunsu al'umma suke samun sauki ko kuma tsanani saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na Ramadan ana buƙata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga ƙasarsa ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'umman da suke cikin ƙasa saboda halin da ake ciki kowa ya yi amfani da wannan wata na Ramadan wajen kawo sauki a cikin al'umma a wannan ƙasa tamu saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya to idan yana sayar da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa mai sai da mangyada mai sai da lemo mai sai da shinkafa mai dukkan abubuwa na masrufi wanda al'umma ke bukata su masu hannu da shuni lallai ne su kawo sauki a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan Ramadan domin in muka dubi waɗansu kasashe za ka ga mutum yana tattali tsawon shekara burin sa Ramadan ya zo yayi amfani da wannan abun da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauki a cikin wannan wata ne.
Kafin mu sallama da ku ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Yau Litinin wasu ƙarin jihohin Amurka sun shirya ɗaukar matakan tsage dokar takaita zirga-zirga da aka saka don daƙile yaduwar annobar coronavirus a yayin da jami'an kiwon lafiya na tarayya suka ƙara bayyana wasu alamun karuwa da cutar. A yau Litinin kasuwannin hannayen jarin duniya sun fara farfadowa bayan wani mataki da babban bankin Japan ya ɗauka na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Bayan barnar da annobar COVID-19 ta yi ma tattalin arzikin. Ita kuwa ƙasar New Zealand ta shiga sabon babi na ficewa daga dokokin takaita zirga-zirga don daƙile yaduwar annobar coronavirus inda makarantu da 'yan kasuwa suka koma bakin aiki. Rundunar sojojin kawance da Saudi Arabia ke jagoranta sun yi watsi da ikirarin 'yan awaren Yemen suka yi na cewar sun karɓe madafan ikon kudancin ƙasar ta Yemen. Kana suka yi kira da kawo ƙarshen faɗaɗa kai har-hare.
Masauraro a nan za mu yi sallama da ku sai kuma zuwa an jima mu sake dawowa da shirinmu na dare. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo gare ku musamman ma Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanta mana labarai sai Julie Lathers Question da ta haɗa mana sauti da ma injiniyanmu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙarasa wuri lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe.